إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya bamu wannan dama dan ci gaba da karatun littafin sahih fiqh sunna wa adillatihi wa tawdihi mazahib al-a'imma na babban malami Abu Malik Allah muke roko subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya gafarta masa Allah gafarta mu malumansa Allah gafarta mu malumanmu gaba daya litahi ne na fiqhu wanda mun karanta wani bangare daga cikin sa mun karanta kitabu tahara mun fara ainihin kitabu sala aka ainihin cire aka shiga kuma ainihin tafsiri na ainihin wata ramadan karatun fiqhu karatu ne wanda ba a huce shi kamar yanda ba wuce karatun aqida ba wuce karatun tafsiri da sauran ilmin muka saboda dabi'ar mu mudiyan adam muna da mantuwa za a karantar da mu kuma mu manci muna da buƙatar tunatarwa akai akai shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya umarci manzon shi sallallahu alaihi wasallam da tunatarwa da yin wa'azi cha fa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar ka yi wa'azi saboda shi wa'azi yana amfanar da mu'mini wannan wa'azi ne kuma karantarwa ne wanda ba yanda za a yi ka bauta ma Allah subhanahu wataala ingantacciyar bauta ba tare da ilimi ba addinin musulunci addini ne na ilimi addini ne wanda yake gina da ilimi baya halitta ka bauta ma Allah subhanahu wataala akan al'ada baya halitta ka bauta mu Allah subhanahu wataala bisa jahilci ko san zuciyanka kai bawa ne Allah shine mahalicci dole ne ka bi abinda ubangiji yake so idan dai kana son samun tsira gobe kiyama in ko baka son tsira to ya rage gare ka insha Allah yu'min wa man sha Allah yakfur wanda ya ga dama zai imani ya bi Allah subhanahu wataala ya bi manzansa yabi abinda aka dora shi akai yabi umarnin su sai ya dace wanda kuma ya ga dama in yana so ya kafirce matsalar dai sai ya mutu kuma sai an yi kiyama kuma sai an yi hisabi Allah ya cika mana da imani shi fiqhu bangare ne wanda yake mu'alajan mas'aloli wanda suka dauki wajen kishi 80 cikin 100 na abinda ya shafi addini idan ka dauki rukunin musulunci guda 5 in ka hudda shahadatu allahi ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda tauhidi gaba daya na gewayawa akan su to sai abin da ya shafi sallah ya shafi mi zakka ya shafi azumi ya shafi mi aikin hajji wannan guda 4 gaba daya duka fiqhu yake ainihin mu'alajan masalolin su to hatta da mu'amala ma malumai suna nan suna yin da tattawai na fiqhul mu'amalat mu'amala tsakaninka da kai da wannan dan uwanka musulmi ko kafiri mu'amala tsakaninka da wannan halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wataala mi ya kamata bawaye bari ma littattafai na da na yanzu duk sun yi mu'alajan wa'annan masalolin kamar misalin babun cinikayya wanda insha Allah in muna cikin masu rai zamu zo gare shi kama abin da ya shahiyar jejeniya ko kulla alaka ta arme ko yarjejeniya ta sulhu da sauransu da kuma inda zaka samu abincin halal da inda zaka samu abinci da inda zaka sanya wannan abin da ka samu a nan duniya da sauransu duka da fikir yake mu'alajin sa mu komo inda muka tsaya mun yi bayani akan abin da ya shahi falala ta abin da ya shahi sallah da sauransu zamu tashi mawaqitus salah mawaqitus salah mun tsallake wani unwani da malam yayi shine adadin raka'at adadin rakawoyin kowace sallah wani abu ne sananne bi darura a cikin garuruwan musulmi mun san sallan azhar yanda Allah ya wajabta ta tana da rakawoyin ta guda uku haka nan al'asr haka nan ainihin sallan isha'i wanda kuma suke da kasa haka haka nan shine sallan magharib tana da rakawoyin ta guda uku sannan kasa da haka nan sai sallan sahi wannan sananne ne bayan wannan wata sallah da zata zo nafila ce sai dai kuma nafila ita ma hawa hawa ce akwai rawatib akwai wanda suke suna ne mu'akkada da sauransu wanda su ma za su zo insha Allah da masalolin su mawaqitus sala malam yace ittafaqa almuslimuna ala anna lis-salati ala anna lis-salawati al-khams awqatan la budda an tu'adda fiha wal asl fi hadha qawluhu subhanahu wa ta'ala inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta dukkan malaman musulunci gaba ɗaya sun hado akan cewa lalle sallolin nan guda biyar sallan azhar da sallan la'asar da sallan magriba da sallan isha'i da sallan sahi ta asuba suna da lokutuka kayyadaddu sanannu wanda dole ne a yi sallah a cikin waɗannan lokutukan wanda asalin su shine hudan ubangiji subhanahu wata'ala lalle sallah ta kasance ga mu'minai kitabun mawquta ai wani littahi ne mafrud ai ko salloli sun kasance mafrudatun fil awqat ma'luma an wajabta su a cikin wa'ansu lokutuka wanda suke sanannu wannan lokutukan baya halitta gare ni in canza su baya halitta ka canza su idan kana so Allah ya karbi ibadanka to dole kai wannan sallar cikin wannan lokacin ubangiji subhanahu wataala ya barta a haka me zai bayyana su sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ma baka da zabi kullum guguwar da take tafiya ta ainihin ruko da alqur'ani ko kuma ba mu ce mu shi ma ruko da alqur'ani so duk wanda ya ruko da alqur'ani dole ne ya yi aiki da me da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dumbin ayoyin da suke kiran ka zuwa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suna zata yi bayani wani lokaci ne daga wani lokaci zuwa wani lokaci shine lokacin wannan sallar shine lokacin wannan sallar wannan wajibi ne kowanne musulmi ya sani namiji ne ko mace ce wani yana daga cikin fardul ayn abubuwan da ke wajibi ne kowa ya sani a shari'a akwai abin da ake cewa fardu ayn akwai abin da ake cewa fardu kifaya mana abin da ke dole kowa ya sani kamar hukuncin hukuncin sallah da azumi da tsarki akwai abin da ake cewa fardu kifaya idan wa'an sun sani ko sun aikata shikenan ya sauka ga wa'an su kamar zurfafawa ga bincike na ilimi masaloli to ba a dora ma kowa ba sai ya zama malami sannan haka nan kamar wa'ansu ayyuka misali kamar sallan gawa ba dora mu dukkan musulmi sai sun sallace ta wa'an sunni ya sauka da ni da ainihin wa'ansu to amma a nan wurin shi wannan yana daga cikin fardu ayn idan baka san lokacin sallah ba kana sallah da jama'a a cikin gari idan ka kasance kai kadai a gonarka sai ka fasa sallah a dole zaka yi sallah kuma dole zaka yi ta a lokaci ashe sanin lokacin wajibi ne wajibi ne gare ka ka tai makaranta ka sani wajibi ne gare ka in ma kana cikin wani guri wanda babu ainihin malamai akwai dama da kake da ita ka doki dokin ka ko ka doki motan ka ko ka doki motan ka ko ka biya kudi ka tai wurin da za a karantar da kai addini in ya kama ma kai ka doki hayan malami a doke shi ya zo ya karantar da ku addini a ƙauyen ku ko a wurin ku wallahi kai saboda ba abun da yi rayuwanka ta lahira wannan wurin hucewa ne ta wannan duniya kenan dole ne ka san wannan na farko daga cikin lokutukan nan ita ce lokacin sallan azhar azhur malai ce sa'atul zawal wa waqtuhu wal murad bi zawal mailu shamsi al-kabdi sama' a aka ce azhar kamar da muke kiranta da Hausa shine lokacin zawali lokacin da rana ta karkata daga ainihin tsakiyar sama ga wanda suke wuraren da rana take kawo tsakiya kamar irin wuraren mu nan wurin akwai wuraren da ainihin adadin sa'o'i a yini kadan ne sosai ba kamar irin yankin mu ba mu muna kusan tsakiya inda rana takan zo kan mu tsakiya anan ma wani lokaci duba da yanayi za ga ta karkata ko zuwa gusun ko zuwa gami ko zuwa ga ainihin arewa to lokacin da rana ta karkata inuwa ta biyu banda ta sahi inuwan marece ta fito wani shi yake ce ma zawal shine karkatawar rana daga ainihin tsakiyar sama ilal maghrib zuwa ga ainihin mahadanta shine yammaci to wannan shi ake ce ma zawal kuma shine lokacin azhar in dai azhar ce ta shari'a daga lokacin da inuwa ta zawali kadan wannan ta huto to bayan ta duk abin da zai zo har zuwa lokaci na karshe lokacin azhar ina ya kamata mu san wannan za mu komo gare shi mallan yace wa salatul zuhri wa salatul zuhri hiya allati tajibu bi dukhul waqti adh-dhuhr wa tusamma salatul zuhri aidan al-ula li'annaha awwal salatin sallaha jibril alayhi salam bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa tusamma al-hajira wannan sallan ta azhar ta waji tana wajaba ne da shigan lokacin azhar ai lokacin da rana ta karkata zuwa ga ainihin yamma yana inuwa ta huto ana ce ma wannan sallah sallah ta farko me yasa ake ce mata al-ula saboda ita ce sallah ta farko wanda mala'ika jibril yayi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tusamma al-hajira ana ce mata al-hajira Allah subhanahu wataala da hikimansa da tsarinsa ya aiko mala'ika jibril zamu karanta hadisi yayi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana ta farko ya sake komawa kwana na biyu yayi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mushi ya manzo Allah alwaqtu baina hatayn aw alwaqtu baina hazain alwaqtayn lokaci wanda aka hito tsakiya shine tsakanin wa'annan lokutukan guda biyu anan gurin abun rikewa shine idan Allah subhanahu wataala zai aiko mala'ikansa mala'ika jibril yayi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai wani ne zaka duki alqur'ani karan kanka kawai ka karanta ka ci haka ake ni bayyayuwa hanya ce ta bada bayyayuwa ka duki alqur'ani kawai ka karanta ba ruwanka da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ka ce kuma haka nan ake ni to yi wazi da sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka sauko madinjahin ma balarabe ne karshen larabci amma aka turo da mala'ika jibril yayi sallah da shi a aikace Allah ya shirye da mu wannan sallah ana ce mu sallal al-ula ana ce mu sallah ta farko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mala'ika jibril hadisi abi barza yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-hajirata allati yad'unaha al-ula hina tadhadu ash-shams aw tazul annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallan azhar wanda ake kiranta da sallah ta farko yayin da rana ta karkata wannan karara ne akan nuni ga lokacin sallan azhar ai lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama ai lokacin azhar ya shiga yaushe ne farkon shi yaushe ne kuma karshen shi lokacin azhar yaushe ne farkon sa yaushe ne karshen sa awwal waqtu adh-dhuhr farkon lokacin azhar ko zawali shams shine karkatawar rana daga ainihin tsakiya zuwa ga ainihin yammaci ay mailuha al-wasat as-samaa jihati al-gharb karkatawanta daga tsakiyar sama zuwa ga ainihin yammaci wa kad ajma'a al-ulama duka malamai sun hadu ala anna dhalika li thubut al-akhbari an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hakan ya tabbata saboda hadisan manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam masu yawa wanda suka zo da bada labari cewa annahu sallal zuhra annabi yayi sallan azhar hina zalati shams yayin da rana ta karkata kama fi hadisi abi barza kama inda yazo cikin hadisi abi barza wanda na karanta mu kuma Allah subhanahu wataala ya umarce mu da murki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mana abun koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika muna da abun koyi kyakkyawa cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallan muke ya zamanto shi muke kalla muke aikatawa, kuma ya riga ya ce ga wanda sallah, sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda kuke gane ni ina yin sallah. Anan wurin wanda suke sukan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na musu wa'azi da su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya kyautata sallansa, ya kyautata sallansa da kyau, sai su ce wannan sallan ita ce wanda aka bada labari irin ta Khawarij, wanda cewa in kaga sallansu zaka raina sallanka, in ka ji karatunsu zaka raina karatunka. To abinda zaka amsa ga irin wa'annan mutane shine, na barta wuce ka karanta mini kai sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, karka ce irin ta garin ku ko wani abu, a'a ka karanta mini ko ka gaya mini kai irin sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ka gaya mini cikin littattafan da ka karanta a aikace abu kowanne bangare daga cikin bangarorin sallah, littattafan da muka gada iyaye da kakanni, abu kowanne bangare daga cikin bangarorin sallah, kai sallah a bisa wannan ka'idodin mu gani in ba ta yi kama da irin wanda ne ba. Kenan kar saboda son zuciya ko saboda jahilta abu mutum ya halakar da kansa, a'a sallah dole ne kai koyon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka zo karatu ka karanta da kyau, aya aya karanta da kyau, ruku'i ya fito da kyau, haka nan sujada ta fito da kyau, haka nan in nazo lokacin da zan yi lokaci shi ma in zaba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ko yayi wannan sallah. Bana cewa saboda al'amurka sun mun yawa ƙarfe 11 da rabi in yi sallah ta in fayyata sallan azhar, a'a lokacin bai yi ba ko za a karba ba. حديثي لقى عبد الله بن عمر يكيتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعل صلى الله عليه وسلم ينتوى وقت الظهر لوكة أظهر إذا زالت الشمس لأين درانا تكركتا وكان ذل الرجل كطوله حريكي صوين إنوى متن متن إنوى ستضمنتو ديديدة وانسا ما لم يحضر العصر متقل لوكة العصر بشيقوا ووقت العصر lokacin la'asar malan tasfarra shams matakar rana bata yi ja ba ta je zuwa ga faduwa wa waqtu salatul maghrib lokacin sallan magriba malam yaglu shafaq matakan jajjab ya huce bai bace ba na yammaci wa waqtu salatul isha lokacin sallan isha'i ila nisfil layl al awsat zuwa tsakiyar dare na zakiya wa waqtu salatul subhi lokacin sallan zahir min tulu'il fajr daga lokacin da al-fajr na gaskiya ya hudu malam taqru'u ash-shams matakar rana bata hudu ba fa idza tala'at ash-shams idan rana ta huto ko take hudawa fa amsik an-salah ka kame akan yin sallah fa innaha taqru'u bayna qarnay shaytan saboda rana tana hudawa tsakanin kawunan shaytan a wannan lokacin kuma masu bautan rana da masu bautan shaytanu suke bauta mata. A cikin wannan hadisin ya kunshi lokutan gaba daya za su zo daki daki, amma za mu karanta wanda ya shahi na ainihin azhar, wani yana nuna cewa lokacin azhar yana farawa da lokacin da rana ta karkata daga ainihin tsakiyar sama lokacin da rana ta yi zawali, wani shine gurgun lokacin azhar. To muqaddara a yanzu idan ka hudda inuwar zawali za mu karanta dalilan da suke sa hudda ta, in rana ta kai tsakiya ba a yin sallah ko ta nafila ce sai dai in zawatul asbabu ce, rana za ta dan karkata kadan ta hudu inuwa wanda za ta bambanta ta da inuwar sahi, wannan guntuwa inuwar yar kadan kaman kunnan takalmi ita ake nihi da inuwar zawal. To wannan daga ita ake fara lissafawa, daga wannan yar inuwar da ta bambanta inuwar sahi da inuwar marece, to daga nan ake ginawa dan dokan harkon lokacin ni azhar. Yanzu duk wanda zai auna gobe da sahi ko da rana zan ce idan rana ta kawo tsakiya ka riga diba mintirkinka, ka riga diba ka gani daga wani lokaci zai fara, zaka samu kanka wajen 12:20 12:30 12:40 haka zaka gani duk lokacin ya riga ya shiga. An yi wani lokaci wanda an yi sallah ƙarfe 1 wani sai shagure shi ya ce ba ta yi ba, ba ta yi ba, kayan shi yake amsa alhali kuma a ilmance da zaka tambaye shi saboda yake ba mu gane ilimin kawai abin da ya saba ne saboda an saba mushi shikenan kawai shi duk an saba mu ɗan garin su ko abin babu shi kai ka ce ɗan garin su wahayi ake musu ma'ana daga lokacin da aka samu ƙarfe 12 da rabi atayi har zuwa ƙarshen zababban lokaci zamu ga duk wanda ya salla a wannan lokacin ta azhar a gonar shi ne ko a jami'i ne ko musallacin suka sa sallan tayi kuma sun yi ta cikin lokaci cewansu da lalle kamar lokacin zahi wanda su ma musallolin za su zo nan gaba kenan daga 12 da rabi ko 12 a 20 da wani abu duba da yanayin zahi da yanayin sanyi daga dai ka hudda inuwar zawali inuwar da aka samu kai ta kai kamar kamu guda kana cikin lokacin azhar wannan shi ya kamata ka lissafa yana da muhimmanci riko da wannan saboda shi ne ilimin ba mantur ba mantur sababi ce yanzu aka same ta kawai muna amfani da ita saboda ni'ima ce yana daga cikin wayewa in ni'ima ta zo in bata ci karo da addini ne kai amfani da ita ka more ba abin da ya hana in ko ta ci karo da addini sai aje ta amma tunda wuce karo da addini tana taimakawa sai a kayyade wuce to insha Allah masallacin mu zamu riga salla ƙarfe 12:30 ƙarfe 12:40 ƙarfe 12:50 ƙarfe 1:20 babu laji to sai mu tsaya akan wannan sharri kan me yasa muna da dama shari'a ta ba mu dora mu kanmu an su kaidodi amma mu kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almuslimuna ala shurutihim musulmi suna akan sharɗukan su wanda suka dora mu kansu illa sharatan harrama halala aw ahalla harama sai dai sharadin da ya haramta halal to wannan sharɗin koda an sa shi in aka samu dalili ai sharadin da kusa ya ci karo da kaza ko ya halatta abin da ke haram wannan sharɗin ba aiki ne shi haka nan sharadin da ya haramta abin da ke halal shi ma ba aiki ne amma ba haka ba babu laifi ku sanya mu kanku sharduka kenan anan wuri shi ma ba bid'a bace ga wanda suke ainihin soga babu laifi ku sanya mu kanku wannan ainihin tsari to har zuwa wannan lokacin kenan daga 12 da rabi har zuwa wani abu a gonata babu mantir na bar mantir babu salula ina cikin tahiyya lokacin sallah ya dauki kara ka daga shi ka gani ina inuwar sa take inuwar sa ta bar inuwar zawali ta karkata lokaci yayi dibi itatuwan da suke gewayen ka ina inuwar sa take daga wannan inuwar zaka lissafa da mantir ko babu mantir mace ce ko namiji ne zaki iya lissafa cikin gida an yi kufir lokacin sallah yayi ki dibi inuwar katanga ta mare ce yaya take ta bar inuwar zawali ta yi kari lokacin azhar yayi ki sallan ki akwai wata mas'ala da su ma mata suke wani iyayenmu mata cewa wai ba za su yi sallah ba sai maza su yi sallah a lokaci in yayi ki sallan ki tunda ke ba dole bane ki zo jami'i inda zaki zo an amince mu tafi tuna babu laifi mijinki ba zai hana ki ba amma ki sallan ki a cikin gidanki kuma shi yayi amma na mushi dole ne dole ne ka je sallan jami'i idan baka zo ba ka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka saba kowa dole ya zo jami'i baya halitta in ba wani rishin lahiya ba ko na abu ka zauna a cikin gidanka kai sallolinka a'a baya halitta ka zo masallaci ka je kai jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan mas'ala za ta zo ita ma zuwa gaba yake cewa ya kusa ya sanya limami a tada sallah ya umarci wani ya kawo itatuwa ya kone gidajen wanda ba su zuwa sallah ka gani wani bisa halartar jami'i kaga abun mai karfi ne kenan wajibi ne namiji ya tayi jami'i da mu da yaran mu mu koya musu zuwa sallar jami'i kenan mata baki da alaka cewa sai in maza sun yi sallah to kanke zaki sallah idan maza suka jinkirtar da sallah ke ma yake bi su ki jinkirtar da sallar ki akhir waqtul zuhri karshen lokacin azhar malamai ma'abuta ilimi suna da ainihin fatoyi duba da masalolin da suka zo a game da ainihin lokacin sallar karshen lokacin azhar amma wa asahul aqwal zance mai inganci ko fatawa mai inganci anna akhirahu karshen lokacin azhar ila an yasira zillu shay'i mislahu siwa miqdari zilli hina zawal cewa inuwa kowane abu tayi daidai da shi idan an hudda inuwa zawali ai idan an hudda inuwar taharko wanda take kamar daidai kunnin takalmi el kadan in aka hudda wannan inuwa to daga nan inuwa kowanne abu in tai daidai da shi to wannan shine karshen zababban lokacin sallar ni sallah ainihin azhar yanzu ka auna shi zaka samu wajen 1 da rabi 1 da 20 haka ne zaka samu kenan zuwa duba da yanayi in yanayin zafi ne da yanayin sanyi yana bambanta to abinda aka so tunda can shine farko lokacin zawali nan kuma shine karshe to sai ka zabi tsakiya shine ni shine al-afdal shine yake wa huwa waqtu dukhul al-asr daga kuma wannan lokaci shine farkon lokacin sallar ainihin al-asr wannan shine madhhabu jumhurul ulama malamai sun kawo hujja akan wannan fatawan da suka yi da hadisi ibnu umar wanda ya gabata cewa waqtu zuhur lokacin azhar shine idza zalat ash-shams idan rana ta karkata wa kana zillur rajuli qatulihi kuma inuwan mutun ta zamanto daidai da tsawon sa malam ya hadrul asr sannan da hadisin jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhu yace خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال تيرا da amince Allah tabbata a gare shi ya fito wata rana fa sallat zuhr hina zalat ash-shams yayi sallan azhar yayin da rana ta karkata wa kana al-fay qadar ash-shiraq inwa kamar daidai kunnin takalmi summa sallal asr sannan yayi sallan al-asr hina kana al-fay qadar ash-shiraq wa zill ar-rajuli shi lokacin da inwa ta kasance da daidai kunnin takalmi da kuma kari akan tsawon inwa mutum summa sallal maghriba sannan yayi sallan maghriba hina ghabat ash-shams yayin da rana ta yi ta ainihin fada summa sallal isha hina ghaba ash-shafaq yayi sallan isha yayin da jijiyar yamma ya bacci na rana summa sallal fajr yayi sallan al-fajr hina tala al-fajr yayin da al-fajr yake to summa salla min al-ghadi goban shi sai sallan azhar hina kana zillu tulal ar-rajul lokacin da inuwa ta yi daidai inuwa mutum kenan can farkon lokaci nan karshen lokaci summa sallal asr sai sallan al-asr hina kana zillur rajul mislayhi yayin da inuwa mutum ta lumka shi gida biyu ai ta lumka tsawon sa kamar misali kana tsawon metr guda da rabi ko metr da inci 80 misali to sai da ka tsaya kai kurtu akan karshen inuwar ka sai a auna daga wannan in ya lunka ka gida biyu in baka da abun awo kana so ka tabbata a cikin sahara kake daga karshen inuwar sai ka sanya alama sai ka kwanta kwanta daya kuma ka gusa kwanta biyu zaka ga daidai tsawon shi addini sauki gare shi kenan zaka gane cewa yayin da inuwa abu ta lunka shi gida biyu to wannan yayin sallan azhar afwan la asr a cikin wannan lokaci qadar ma yasiru ar-rakib sayra al-anqi ila zil hulayfa kwatan kwacin lokacin da aka bada tsakanin wannan kamar kwatan kwacin mutun yayi tahiyan kamar mil 6 kamar tahiya al-sayra al-anqi tahiya wadda babu mugwagwaga a cikin ta tahiya wadda akwai rifiq akwai a hankali har zuwa zil hulayfa miqati ne na ayyin madina wanda kuma yana kamar mil 6 ga wanda suka auna daga ainihin garin madina sannan sallar maghriba hina ghabat ash-shams yayin da rana ta fada summa sallal isha ila sulusil layl yayin sallar isha zuwa sulusi na farko ila nisfil layl zuwa tsakiyar ainihin dare mai ruwayan ya kawo guda biyu saboda shakka summa sallal fajra fa asfara sai sallan al-fajr wannan karo na biyu sai da ya waye ai sai da haske ya fito wannan kuma yana faruwa cikin ainihin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kasan wa'annan da farkon lokaci da karshen sa akwai fa'idodi kana kamar haka na farko yumkin ma'rifatu waqtu az-zuhr bi tariqati al-hisab bi sa'at wannan azamanance kenan cewa muna iya gane lokacin sallan azhar ta hanyar lissafawa da adadin awoyi kamar yaya wazalika bi an yuhsab al-waqt bayna tulu'i ash-shamsi ila ghurubiha fayakunu waqtu az-zuhr fi muntasifihi tamaman ta hanyar da za a auna lokaci tun daga farkon hudawar rana har zuwa faduwar ta awa nawa ne fa yakunu waqtu zuhri lokaci tun azhar sai kasance fi muntasfi tamaman a tsakiyar wannan awoyi wannan kuma zai faru ga wuraren da addakai akwai canji wajen adadin awoyi na yini da adadin awoyi na rana yaya zamu gane ko kuma wurin da aka samu kai cikin cewa rana ba ta fitowa sai dai ku ga haskenta to sai auna ko gurin da babu abubuwan awo ko iya ganewa ba ce to muna iya aunawa don mu samu tabbaci wani lokaci ne ya kamata sai mu leka yanzu rana tana fitowa ƙarfe 6 misali sannan tana hadawa ƙarfe 8 ari 6 na maraice misali sai a ilga daga 6 zuwa 6 na maraice awa nawa 12 kenan ko to sai a raba gida biyu 12 a raba gida biyu nawa kenan sai a samu awa 6 to daga hudawanta har zuwa awa 6 wannan shine tsakiyar lokaci kenan kuna iya kaddarawa haka nan ko ainihin sallah ta ainihin azhar haka nan sallan azhar ana so a gaugauta ta yustahabbu ta'jil az-zuhr fi awwal al-waqt shine misalin da nace zamu komo gare shi idan cewa farkon lokaci ana cikin zababban sa da misalin ƙarfe 12 da rabi 12 da 40 har zuwa 1 wannan muna cikin lokutuka to babu laifi ayi sallah ko abun da yayi ayi sallah cikin wannan lokutuka ayi sallah cikin wannan lokutukan shi yayi saboda hadisin Jabir bin Samra yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yusalli zuhra yana yin sallan azhar ne idza dhahadat ash-shams idan rana ta karkata ay malat an wasat as-sama' idan rana ta karkata na hawa zuwa ga yammaci ainihin inuwa ta hudu wani hawo hadisi abi farza amma idan lokaci nani na zahi yayi idan ana cikin tsananin zahi lokacin zahi yayi to yaya za a yi yustahabbu ta'khiruha an so a jinkirtar da ainihin sallah ta ainihin azhar idza shtadda al-harr idan ainihin tsananin zahi an ta cikin tsananin zahi saboda hadisin Anas radiyallahu anhu yake cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم يناتي يا كسنتي إذا اشتد البرد إذا أينه سنهي سنهي بكر بالصلاة يناي سلم أظهر داوي وإذا اشتد الحر إذا زاهي زاهي أبرد بالصلاة ينا سنهي صلاة أينا جنكر تد سلم أظهر kenan daga cikin hususiyar sallan azhar yana iya gaba yayi baya ana iya jinkirta ta idan lokacin tsananin zahi ne ana iya gaugauta ta idan lokacin sanyi ne sanan da hadisi abi zar yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi fi safarin a cikin bulaguro fa arada al muazzin an yu'azzin sai mai kiran sallah ya soye ainihin kiran sallah ai sallah fa qala abrid yake cewa ka sanya ya dakata ne summa arada an yu'azzin sai ya soye kiran sallah kuma sai ya kara ce mushi abrid ka dai sanya ya aika dakata ka dai marratain kamar so biyu ko zuwa so uku hatta ra'ayna fai'at tulul har sai da muka ga ainihin inuwar tudunne na ƙasa ta fara hutawa summa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan sai sallah shiddatul harri tsananin zafi min fai'i jahannam yana daga cikin hucin wutan jahannama Allah ya tsare mu da wutan jahannama fa idza shtadda al harr idan zafi yayi zafi fa abridu bis salah ku sanya ya sallah ku ja sallan azhar ta ja baya kada to kamar yaya zan mu ja kamar awa guda minti 30 a wa haddul ibrad as sahih fi shi haddi ko baki iyaka wanda ake so a ainihin sanya ya shine an yahtalifu bi dilafil ahwal yana sauyawa da sauyawan wurare kuma da sauyayan halaye da yanayin da ake ciki almuhim dai Allah ya tabbata ila akhir alwaqt ka kusai jinkirta har ya kai ƙarshen lokaci. Me yasa? Saboda son ƙarshen lokacin ta kuma shine inuwa abu da daidai da shi. Kenan kamar zuwa nawa idan ka auna kowane abu inuwa shi ƙarshen inuwa sa bayan inuwa zawani to ne shine ƙarshen lokaci. To ka sanya yawar da za ku yi ya huce har ya kusa shiga lokacin la'asar. Ka sanya ya da za ku yi ya huce yayyawa kenan dan kadan za a ainihin jinkirta ta kadan a sallace ta. Wannan shine lokacin sallar la'asar a zuhur da kuma mas'alolin da suke da alaka da lokacin sallar ainihin a zuhur. Abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan sa, wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana. Allah ya gafarta mu iyayenmu, Allah ya gafarta mu malumanmu, Allah muna tawassuli da sunayenka mai ya kamala, Allah ka mana kwanciyar hankali a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya. Allah duk abin da yake ƙarfin mu bi hikarhin ka ba ya Ubangiji. Allah subhanahu wataala ka yassare mana, Allah ka arzuta mu da ikhlasi, Allah ya gafarta mu iyayenmu, Allah ya gafarta mu malumanmu. Allah subhanahu wataala ka yi albarka cikin ayyukanmu, ka yi albarka cikin zuriyarmu, kai albarka cikin kasuwancinmu. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.